don komai kin kwashe kina kula wa dan garta rushe marmashin da ke yi
Allah zai kawo sassauci yare.